إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka ɗan uwa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna godiya ga Allah madaukakin sarki da ya sake tara mu a ƙarƙashin wannan bagire mai tarin albarka a wannan masallaci masjidu shafi'i a wannan unguwa ta sura bildi domin ci gaba da littafin al-akhdari wanda malam abdurrahman al-akhdari ya wallafa a yau muna ranar talata 20 ga watan Jumadal Ula hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shekara ta 1447 wanda ya daidai ga 11 ga watan 11 miladiyya Isa dan Maryam alaihi salam shekara ta 2025 wannan shine darasin mu na 12 a cikin wannan littafi mai albarka a baya malam yayi mana bayani mutumin da baya lafiya ko mutumin da yake da wata rashin lafiya ko mutumin da yake da wata illa yaya ne zai yi sallah mun yi bayani cewa idan zai iyawa zai yi a tsaye idan ba zai iyawa ba zai yi a tsaye yana a jingine idan ba zai iyawa ba zai yi a zamne ba tare da ya jingine ba idan ba zai iya ba kuma zai yi daga zamne idan ma ba zai iya ba zai yi da gwalgwadan halin da Allah madaukakin sarki ya bashi idan daga kwance ne idan ma yaya ne dai yadda ka ji kana iya yin sallah gargadon halin ka sai mutum ya yi kokari ya biya wannan to nan malam zai yi mana bayani akan cewa sallar da ta rage tabbar mutum yaya ne mutum zai yi rankwanta shi malam yake cewa faslun fasli ko korarrabewa malam yace yajibu qada'u ma fi dhimmati min as-salawati ولا يحل التفريط فيها malaike cewa ya zama wajibi a biya sallah wanda take kalkashin kulawa anan da malaike cewa yajibu qada'u ma fi zimmati min as-salawati ya zamanto wajibi a biya salloli wa'anda suke kalkashin kulawa wanda suka bar mutum anan abinda malaike yake nufi da azimma shine salloli wanda mutun ya bar su suka wuce shi wanda har lokacin su ya fita ba tare da yayi wannan sallar ba me yasa malam yace musu addimma malam yace musu addimma ne saboda shi a tunanin shi yana nema ma mai imani uzuri babu wani abin da zai sa malam bai ce ba almatrukat abin da ya kamata yace yajibu qada'u ma fil matrukat min as-salah ya zamanto wajibi mutum ya biya abinda ya bari na sallah amma malam bai ce abinda aka bari ba saboda a tunanin shi babu yadda za a yi mutumin da yake da imani yake da hankali ya bar sallah ta wuce shi to abinda malam yake nufi da azimma nan shine mutum ya biya sallah wadda lokacin ta ya fita ba tare da yayi ta ba ɗaya ne ya kasance ya bar wannan sallar ne sallar ya kasance mai yawa ce koko kadance sallah ce ta shekara sallah ce ta wata ɗai sallah ce ta sati sallah ce ta kwana uku koko sallah ce kwara ɗai ake bin shi malam ce duk yawanta duk kankaninta ya kasance sallar kuma a gida ne yana a gida zamna ne ta wuce shi har lokacin ta fita bai ba koko yana dan balaguro ne ya barta ne da gamgam ko ya barta ne yana mai mantuwa to wa'annan sallolin shine malam ce yajibu qada'u ma fi dhimmati min as-salawat ya zama wajibi mutum ya bar abin da ya wuce shi har lokacin shi ya fita bai yi ba na sallah amma duk mutumin da hankalin shi ya gushe ko maccen da take haila ko maccen da take jinin biki wannan fala qada alaiha wannan ba za ta biya sallah ba mutumin da ya shekara misali yana hauka to wannan mutumin ba za a ce barar da Allah madaukakin sarki ya bashi hankali zai mai da dukkanin sallolin da yayi haka macen da take haila ko ko macen da take jini na nifasi amma in dai ba wa'annan ba dukkanin su duk mutumin da ya bar sallah ta wuce shi da gangam ko ba da gangam ba a hali na balaguro ko yana zanna a gida dole zai biya wannan sallah mala yace yajibu qada'u ma fi dhimmati min as-salawat ya zama wajibi mutum ya bar ya biya abin da ya wuce shi na salloli wala yahillu at-tafriṭu fiha mala yace bai halitta ba mutum yayi wasa da biyan abin da ya wuce shi na salloli kada mutum ya rage misali an tambaye ka sallah 10 kai 8 ka bar sauran ko kai 7 ka bar sauran koko an tambaye ka sallah 10 amma sai kai sati baka mai da wannan sallah 10 ba shine abin da mala yake cewa wala yajibu tafritu fiha bai kamata mutum ya sakaki ba yayi wasa a wajen biyan sallar da ake bin shi at-taqsiru ana nan da shi nan ne shine kada mutum wala yahillu tafritu fiha baya halitta a gare shi ya danki wasa da wannan sallar sai lokacin da ya ga dama kuma mutum zai biya sallar ne wa yakunul qada fi ayi waqtin ala al-fawr duk lokacin da ka tuno cewa an tambayo ka sallah to ba za ka jira ba ka jinkirta a lokacin da ka tuno an tambayo ka sallah a lokacin nan ne za ka tashi ka yi ta mala yake cewa wa man salla kulla yawmin khamsata ayyamin fa laysa bi mufritin mala yake cewa duk mutumin da yayi sallah wa man salla kulla yawmin duk mutumin da yayi sallah kowane yini khamsata ayyamin sallah ta kwana uku fa laysa bi mufritin wannan mutumin ba a cewa yayi sakaki a wajen biyan sallar da ake bin shi abinda mala yake nufi ana mutumin da ake bi sallah ta wata guda ko mutumin da ake bi sallah ta sati bi to shine mala yace bai kamata mai imani yayi wasa da biyan abinda aka tambayo shi ba na sallah shine yace wa man salla kulla yawmin khamsata ashra khamsata ayyamin fa laysa bi mufrid in ana bin ka salloli da yawa mala yace ya ne za a yi a gane cewa kai ba ka sakaki shine kai sallah ta kwana 5 a kullum muna da sallah 5 to kai sallah ta kwana 5 shine kai sallah guda 25 a kullum to wannan shine ba kai wasa da biyan sallan da ake bin ka ba misali wanda ake bin shi sallan wata guda to amma hanga ta malam ya biya wannan sallah a kullum ya sallah wata a kullum ya sallah kwana 5 shine ya sallah 25 amma a lokacin da ya kasa ga haka a wajen malam mai wannan littafin to wannan mutumin yana sakaki da wajen biyan sallar shi amma abinda yake wajen jumhurin malamai shine mutum ya biya daidai abin da yake iyawa idan kana iya yin 5 ga wuni kai idan kana iya yin 10 kai idan kana iya yin 15 kai idan kana iya yin 20 kai idan kana iya yin 25 kai amma abinda ake so dai mutum ya gaggauta saboda bai sani ba Allah zai bashi dama ko ba zai bashi dama ba shine mala cewa man salla kulla yawmin duk mutumin da yayi sallah kowane yini khamsata ayyamin sallah ta kwana 5 alaysa bi mufridin to wannan mutumin ba a cewa yana da sakaki a wajen biyan sallar da aka tambayo shi amma dukkanin malamai sun tafi cewa idan ka samu dama kai kokari ka biya kuma mutum ba zai bar aikin shi ba ya bar neman kudin shi ya bar neman harkokin shi saboda an tambayo shi sallah ya zanna gida yayi ta sallah a'a ka ware wani lokaci karam ka sallah kuma ka ware wani lokaci da za ka yi bukatunka na rayuwa to anan malam zai mana bayani ya ne mutum zai biya sallan da ta wuce shi malam yake cewa wa yaqdiha ala nahwi ma fatatuhu in kanat hadariyatan qadaha hadariyatan wa in kanat safariyatan qadaha safariya sawa'an kana hina alqada'i fi hadarin aw safarin malam yake cewa to sallah ce sai ta wuce ka to ta kakada ka biya ta malam yake cewa wa yaqdiha ala nahwi ma fatatuhu mutum zai biya sallan nan ne a kwatankwacin yadda tabbar shi in kanat hadariyatan qadaha hadariya in lokacin da ka bar sallan lokacin kana gida ne zamne alhamdulillah ce wa yaqdiha ala nahwi ma fatatuhu mutum zai biya sallan ne a yanayin da ta wuce shi in kanat hadariyatan qadaha hadariya in ta kasance sallah ce wadda kana zaune a gida sai sallah azhar ta wuce ka to idan ka tashi zaka biya ta hadariya zaka yi sallah da kai sallar azhar guda hudu kamar yadda take mala ce wa in kanat safariyatan qadaha safariya idan salla ce ta balaguro ta kammance ba kai ba ko wani abu ya shagaltar da kai ko da gangan kabbarta to zaka biya ta safariyatan daidai yadda ake biyan sallar balaguro sawa'an akana hinal qada'i fi hadarin aw fi sa'aw safarin mala ce duk dai ne lokacin da zaka biyan sallar kana gida ne ko kana akan balaguro mutum ne yana zamna a gida bai balaguro ba sai sallar azhar ta wuce shi yammanci wansa yake sai ya tuno cewa a ana bi na sallar azhar to zai raka'a hudu ne maimakon wancan sallar da ta wuce shi haka mutum ne yana balaguro lokacin da kai balaguran ka zuwa Kano sai aka tambayo ka sallar azhar yanzu kuma kana gida zamne to ba za ka yi raka'a hudu ba za ka yi raka'a biyu ne waccan ta balaguro wanda aka tambayo ka ban san in mun gane ba asalin wannan matsalan shine hadisin Abu Huraira manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa fa idara qada ahadukum an as-salah manzo Allah ce idan dan ku yayi sakaki a wajen sallah aw nasiha ko yammance ta summa fazi'a ilaiha sai ya tuno falyusalliha to yayi ta kama kana yusalliha fi waqtiha kamar yadda yake yin ta a lokacin ta idan sallah ce kana zaune gida to zaka maida ta idan sallar balaguro ce ba za ka ce ba tunda yanzu a gida nake zamne zan cika in yi guda hudu a gwalgwadon abun da aka tambayo ka gwalgwadon abun da za ka ramka in balaguro ce za ka yi dabi in ta gida ce kana zamne za ka yi raka'a guda hudu idan sallah ce wadda ake raka'a hudu ko azhar ko la'asar ko isha'i ko wani abun da ya kama da haka al-imam malik a cikin littafin shi al-muwatta yake cewa duk mutumin da sallah ta wuce shi alhali shi kuma yana cikin balaguro sai ya jinkirta wannan sallar ya mance ne ko ko dai hali ne na mantuwa har sai ya shigo gida wajen iyalan shi to idan ya shigo a cikin gida kuma wannan sallar lokacin ta bai hita ba to za a yi sallah ne sallah irin wanda mutumin da yake zanna gida misali ka dawo daga balaguro ka taho daga Kano sai ka shigo maradi karfe 2 da rabi ko ka shigo maradi karfe 3 kenan kaga sallar azhar lokacin ta bai wuce ba to ba za ka ce ba yanzu ai zan yi nafila zan yi raka'a guda biyu a za ka cika guda hudu ne amma lokacin da ka shigo maradi sai ka ji cewa karfe 5 tayi an kira sallar la'asar kenan lokacin sallar azhar ya wuce ka to a lokacin za ka yi raka'a biyu ne saboda lokacin da ka shigo gari lokacin wannan sallar ya riga ya fita amma idan lokacin ta bai fita ba to za ka yi ta ne kamar sallar da mutumin da yake zaune gida mala yake cewa idan kuma lokacin ta ya tafi to sai ya yi ta kamar sallar balaguro li'annahu innama yaqdi misla alladhi kana alayhi al-imam malik yace mutum da yadda yake to zai biya abin da ya wuce shi ne in sallar balaguro ce zaka biya ta idan sallah ce wanda kana zaune gida kuma zaka biya wannan sallar mala yake cewa wat tartibu bayna al-hadirataini wa bayna yasir al-fawaiti ma al-hadirati wajibun ma al-dhikri mala yace wat tartibu bayna al-hadirataini mala yace jerantawa a sallah na gida guda bi wajibi ne misali mutum ne yana zamna a gida sai sallar azhar tabbar shi da sallar la'asar to idan yazo ba zai ce ba zan yi la'asar sai in yi azhar idan dai yana tine a lokacin da tabbar shi yana tuna cewa an tambo shi sallar azhar to ba zai yi la'asar ba zai fara yin azhar ne ta kwana yi la'asar mala ce wat tartibu bainal hadiratain jerantawa a tsakanin salloli waɗanda suke da lokaci iri guda kamar azhar da la'asar kamar magariba da isha'i an tambayo ka sallah ta magariba to ba za ka ce ba sai na isha'in yi magariba kamar yadda mutanenmu suke yi wani zai yi barci sai lokacin sallar magariba yayi idan ya tashi kuma sai ya ce zai yi sallar magariba ne to kwana ya maida waccan la'asar da yammanci a'a abinda za ka yi ka fara yin sallar la'asar to kwana sai ka yi sallar ta magariba mala yace wa baina yasiril fawaiti ma al-hadirati wajibun mala yake cewa haka jerantawa a tsakanin ɗan salloli da aka tambayo ka da sallah wadda a yanzu ne lokacin ta yayi mala ce shi ma wajibi ne misali mutum ne an tambayo shi sallah guda hudu to bayan an tambayo shi wannan sallar guda hudu an tambayo shi azhar an tambayo shi la'asar an tambayo shi magariba kuma gashi an kira sallar isha'i to abinda za yi fara biyan wa'ancan guda ukun ne to kwana sai ya zo ya yi yayi sallar isha'i mun gane ko amma duk mutumin da yayi la'asar yayi sallar la'asar ana bin shi sallar azhar kuma yana sane kuma akwai lokaci wanda za ya iya yin azhar tukwana yayi la'asar lokacin sallar la'asar ba zai huta ba to wannan mutumin bai da sallah zai sake sallah ne ta azhar tukwana sai ya mai da la'asar ban san in mun gane ba idan kuma ya zamanto cewa babu lokaci lokacin sallar la'asar zai huta to zaka iya yin sallar la'asar sai ka mai da waccan sallar da ake binka mutum ne misali bayan cewa an tambayo shi sallar azhar kuma ya rige ya yi la'asar sai bayan ya salamce sai ya tuno cewa an tambayo ni sallar azhar to anan tunda mantuwa ce ba zai sake sallar la'asar ba ya sake azhar ya sake la'asar kawai tunda mantuwa ce zai bar su a haka nan amma an so a gare shi kuma duk da mantuwa ce a lokacin da ya tuno ya maimaita wannan sallar saboda jerantawa a tsakanin sallolin mun gane ko mala yake cewa wal yasiru arba'u salawatin fa adna wa man kanat alayhi arba'u salawatin fa aqalla sallaha qabla al hadirati wa law kharaja waqtaha wa yajuzu al qada'u fi kulli waqtin mala yake cewa wal yasiru arba'u salawatin fa adna abunda ake ce maka dan shine sallah guda hudu abunda yayo baya da kaji malam ya ce maka al yasiru yana nihin salloli ɗan kaɗan wa'anda aka tambayo ka shine daga hudu zuwa uku zuwa biyu zuwa ɗaya shine malam yake cewa wal yasiru arba'u salawatin fa adna sallah ɗan kaɗan wanda aka tambayo mutum ita ce sallah hudu zuwa abin da ya kasa wa man kanat alaihi arba'u salawatin fa aqalla malam yace duk wanda akan shi ana bin shi sallah guda hudu koko guda uku ko guda biyu ko guda daya sallaha qabla alhadira to zai wannan sallolin ne da aka tambayo shi kamin yayi sallah wanda lokacin ta yayi walau kharaja waqtu amali ce koda ko lokacin ta zai fita waya juzul qada'u fi kulli waqtin malam yace ana ramka sallah ne a kowane lokacin da aka cina ta abinda malam yake so yi maka bayani ana an tambayo ka sallah hudu an tambayo ka asuba an tambayo ka azhar an tambayo ka la'asar an tambayo ka magariba sai yanzu gashi an kira sallar isha'i to zaka ba za ka yi sallar isha'i ba da ka jeranta ne ka yi asuba ka yi azhar ka yi la'asar ka yi magariba sai ka yi isha'i ko da ko lokacin sallar isha'i zai huta zabin malam shine ka maimaita wannan sallolin da ake binka tukwana sai ka zo ka yi wanda lokacin ta yayi mun gane ko amma malamai suna ganin cewa idan kana ganin lokacin zai huta idan kana ganin lokacin da zai huta to zaka iya yin sallah wanda aka tambayo ka sannan sai ka ramka wa'ancan idan ka fara yin sallar da lokacin ta yayi sai baka yi wa'ancan wa'anda aka tambayo ka kai su daga baya kana da sallah amma dai kana da sabo na baka jiranta wa'annan sallolin ba mun gane ko idan ka yi su to idan ka isha'i bayan cewa an tambayo ka sallah huda a baya sallar ka ta isha'i tana da amma dai kana da zunubin wanda kuma Allah ya umarce ka da ka jiranta ba wannan kuma yana ga hannun Allah madaukakin sarki idan ya ga dama ya yafi idan kuma ya ga dama ya kama mutum malam yake cewa yajuzul qada'u fi kulli waqtin malam yake cewa ya zamanto wajibi yajuzul qada ya zamanto wajibi al qada'u fi kulli waqtin a kowane lokaci sai dai lokutan da aka hana mutum yayi sallah misali an hana mutum yayi sallah a lokacin da rana take bubbukowa an hana mutum yayi nafila bayan sallah yayi sallah bayan sallar la'asar to in dai ba wannan lokacin bane ba to amma duk lokacin da ka tuno an tambayo ka sallah zaka yi ta a wannan lokacin mutanen mu suna da wani abu sai a tambayo ka sallah azhar sai ka tuno cewa an tambayo ka sallah azhar amma kuma ba za ka yi wannan sallar azhar ba sai ka bari wai sai gobe idan kai sallar azhar sai ka mai da ta azhar din da aka tambayo ka a'a a lokacin da ka tuno ta a lokacin za ka tashi ka yi a rawalla ka yi niyyar biyan wannan azhar din da aka tambayo ka sai ka yi mun gane ko malam yake cewa wala yatanaffalu man alayhi alqada'u wala yusalli ad-duha wala qiyama ramadana ولا يجوز له الا الشفع والوتر والفجر والعيدان والخسوف والاستسقاء ما لا يك تشا ولا يتنفل من عليه القضاء ما لا يك تشا متمن دا اكي بن شي صلاه تو بزي نافله با ولا يصلي الضحى هكا بزي صلى الضحى با صلى تا الاولها ولا قيام رمضان هكا بذي سلا با تسعي والدري بذا كزو أنا بن كسلا إشاء بكم كتردو متاني سنا عشم كزو كبيسو بذا أتنبيو كسلا إشاء بكتردو أنا قيام الليل كم كزو كبمتاني ما لك تشا ولا يجوز له إلا الشفع والوتر إتي با أبن دعك با وان دعك بيو سلا با يا يهي إتي إلا الشفع والوتر سي شفع إيدا وتري والفجر shine sallah lokacin da alfijiri ya hito raka'a guda biyu wal idan koko sallah ta idi an tambayo ka sallah asuba kuma ga sallar idi tan liman ya tada ta wannan babu laifi sai ka je ayi wannan sallar idin da kai idan an ida sai ka dawo ka biya sallar da aka tambayo ka wal khusuf ma la yace sai sallah wadda wata ya kisfe koko sallah wadda rana ta kisfe malaka cha wal istisqa'u sai sallah kuma wadda ta roƙon ruwa ce wannan su kadai ne salloli guda uku zuwa hudu wanda mallan ya ambata yake cewa mallam mutumin da ake bi sallah ba zai wannan nafilolin ba sai dai in shafa'i da wuturi ne koko sallah ce raka'a guda biyu gabanin alfijir koko sallah ce ta idi koko sallah ce ta khusufi koko sallah ce ta istisqa mallan yake cewa waya juzu liman alaihimul qada'u an yusallu jama'atan idastawat salatuhum ويجوز لمن عليهم القضاء ان يصلوا جماعه اذا استوت صلاتهم ما لك توينا حلتا ويجوز ينا حلتا لمن عليهم القضاء غوان da aka tambayo su sallah an yusallu jama'atan si sallah tajsi sallah atare idan stawat salatuhum idan sallar ta su ta daidaita misali mutane ne an tambayo su sallah azhar da ni da kai mu uku an tambaye mu sallar azhar to babu matsala zamu iya yin jami'i ya shiga gaba ya ja mu sallar azhar koko an tambaye mu sallar ta asuba to wannan sai mu shiga mu yi jami'i mu biya wannan sallar da aka tambaye mu koko mun yi balaguro muna tare ba mu yi azhar ba ba mu yi la'asar ba ba mu yi magriba ba to sai mu sali man ya shiga domin mu biya wannan sallolin mi mala yake sai nuna ma'ana iya kasance sallar ta ku ba iri ɗaya bace to ba za ku yi jami'i ba wannan an tambayo shi asuba kai an tambayo ka isha'i to ba za ku yi jami'i ba ko wannan an tambayo shi magariba kai an tambayo ka azhar wannan ba za ku yi jami'i ba amma dai kowanne daga cikin ku za ya iya ya yi sallar shi da ba mun gane ko idan ta kasance sallah ce ta isha'i ko sallah ce ta asuba ko ku sallah dai ce wadda iri ɗaya ce azhar ce azhar ce aka tambayo ku to wannan za ku iya yin jami'i domin ku yi sallah a tare malaika cewa wa man nasiya adadan adada ma alaihi min alqada'i salla adadan la yabqa ma'ahu shakkun malaika cewa wa man nasiya adada ma alaihi duk wanda yammanta wai salla nawa aka tambayo shi min alqada'i na daga ramko salla adada la yabqa ma'ahu shakkun sai kai sallar da baka da shakku akai misali ka mance wai ni salla uku aka tambayo ni ko salla biyu to kai uku saboda ka fudda makanka shakku koko misali mutun ne akwai sallar magariba da sallar isha'i sai kan mance wai ni jiya wata ce ban yi ba isha'i ce ban yi ba ko magariba ce to za ka yi su guda biyu ne idan misali asuba ce da sallar azhar da sallar la'asar sai kan rasa wata ce tsakiya baka yi ba azhar ce ko la'asar malai ce sai ka kawo su duka ka yi su saboda ka fudda makanka shakku misali mutum ne ana bin shi sallah 15 yana tunanin a 20 ce to yayi 20 din gwalgwadan abin da zai sa ya fudda makan shi wannan shakku to wata sallah mutum zai fara da ita misali mutum ne an tambo shi salloli da yawa to shi wata sallah zai fara da ita zaka fara da sallah ce wadda aka tambayo ka misali an tambayo ka sallah ta kwana 5 to in ka zo za ka jeranta ka yi asuba ka yi azhar ka yi la'asar ka yi magariba ka yi isha'i ba za ka ce tunda sallah ce ba zan faro daga isha'i ko ko yau in yi isha'i guda 10 jibi in yi magariba guda 10 ba za ka yi haka ba za ka yi azhar ka yi la'asar ka jeranto su idan kuma mutum yammance misali kan mance cewa sallah guda 3 aka tambayo ka ko ko sallah guda 2 to wasu malaman suna gani kawai ka fara daga sallar asuba kana shakku sallah guda 5 Allah ya farlanta maka amma kana shakku wai shin da 3 ce ban yi ba ko da 4 idan ya kasance adadin da kake tunanin baka yi ba shi ya fi rinjaya. Misali a sallah biyar kana tunanin uku ce baka yi ba, to wasu malaman suna ganin mutum zai fara daga sallar asuba ne. Malam da a littafin al'asahal yake cewa wabda bi dhuhrin fi jami'il mansiyi wa nasiyan fardan ata bil khamsi, malace duk wanda ya mance wata farilla yace to zaka zo da guda biyar din. Ka mance biyu ce ban yi ba ko uku kana shakku, to ka faro daga asuba sai ka yi guda biyar din saboda ka fidda ma kanka shakku. Malam a wannan ya kare da bayanin sallah kenan, inda malam ya maka bayanin salloli, ya ma bayanin ya za ka yi sallah idan baka lafiya, ya yi bayanin kuma ya za ka yi sallah idan wannan sallolin sun wuce ka. To wannan dukkan abin da malam yake faɗa ba wai yana faɗa ne a kai ba, abu ne wanda hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun tabbatar da wannan hadisi. Ya tabbata hadisin da Abu Huraira ya rawaito shi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wani mutum ya shigo masallaci wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa salla, sai wannan mutumin yayi sallah, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana zamna a gehen masallaci, sai ya ga wannan mutumin yana sallah, sai wannan mutumin ya zo fa sallama alaihi fa qala irji' fa salli fa innaka lam tusalli. Wannan mutumin ya zo yana ta bubbuga sallar shi yadda ya ga dama, ashe manzon Allah yana sharan masallaci, sai manzon Allah ya zo ya ce mishi ka tashi ka sake sallah saboda kai ba kai sallah ba. Ya tashi ya ƙara yi, ya salamce manzon Allah ce tashi kai sallah saboda kai ba kai sallah ba. Ya ƙara yi ya salamce manzon Allah ce mishi tashi kai sallah saboda kai ba kai sallah ba. To anan ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mishi idza qumta ila salat, manzon Allah ce idan ka tashi ila zuwa ga sallah fa asbighil wudu'aka yi sauri kai arwalla, ka gaggauta yin arwalla, summa istaqbil alqibla, sannan ka huskanci alqibla, fakabbir wa qra ma tayassara ma'aka min alquran, kai kabbara ka karanta fatiha ka karanta abun da ya sauƙaƙa da gare ka na alquran, summa raka hatta tatma'inna raki'an, manzon Allah ce mishi kai ruku'i har sai ka tabbatar da cewa ka yi ruku'i, ka tabbatar da cewa ruku'in ka ya amsa sunan shi ruku'u. Manzon Allah yake cewa summa rfa ra'saka hatta ta'tadila qa'iman, sannan ka yi tsaye ka dago kanka har sai ka tabbatar da cewa gaban jikinka dukkaninsu sun miƙe a tsaye. Zaka ga wani yadda muke sallah, wani idan ya taso daga ruku'i kamun ya yi da miƙewa kuma zai mai da sujuda. To wannan manzon Allah da ya tardo shi yana irin wannan sallah, ce mushi ka tashi kai sallah saboda ba kai sallah ba. Haka duk mutumin da ya zo ya bubbuga sallah ya yadda ya ga dama, to wannan mutumin baya da sallah. Shi yasa sallah ba abun wasa ba ce ba, mutum ya tsaya ya yi ta daidai lokacin da zaka batawa minti 10, minti 20, minti 30 ba zai ce ma komai ba. Muka bata shi a banza ma, a hira banza, a lido, a gulma, balle a sallah abinda shi ne gobe abinda za a fara ɗorawa a ma'auninka. Manzon Allah yake ce musu summa sujud hatta tatma'inna sajidan, manzon Allah ce musu sannan ka yi sajada har sai ka nutsu cewa ka yi sajada, summa rafa hatta tastawi, sannan ka tazo har sai ka lura cewa ka daidaita, wa tatma'inna jalisan, sannan ka nutsu cewa kana zamne, summa sujud hatta tatma'inna sajidan, manzon Allah ya ce ka kare wata sujuda har sai ka lamunta da cewa sujudan ka tayi, summa rafa hatta tastawi qa'iman, hatta tastawiya qa'iman, sannan manzon Allah ya ce mushi ka ƙara miƙewa har sai ka tabbatar da cewa tsayuwanka ya daidaita, summa fa'al dhalika fi salatika kulliha, manzon Allah ya ce mushi sannan ka yi haka a cikin dukkanin sallolinka. To anan ne malam ya cirato yadda za mu yi sallah. Wannan dukkan abin da malam yake gaya mana ba wai abu ne ba wanda malam ya zamna kawai ya ta nuna musu kawai yayi abin da ya ga dama. Ina ganin mu shiga babun sahawu ko ko dai mu bar shi. To kamun mu shiga babun sahawu za mu ɗan yi ɗan bayani gajere akan shi wannan sahawu. Abinda ake ce ma as-sahawu a wajen malamaina a usulul fiqh, abinda ake ce ma as-sahawu shine duk abinda mutum zai yi wannan abin zai lalata masa sallah, ya hana sallarsa ta cika. Wannan abin ƙari ne za kai ko ko ragi ne za kai ko ko shakku ne za kai. To wannan shine ake ce ma as-sahawu a wajen malaman fiqh, shine duk abin da mutum zai yi ya hana sallarsa ta cika. Wannan abu mantuwa ne, wannan abun shakku ne wannan abun ƙari ne ko ragi ne duk abun da zai hana ka sallaka ta cika to wannan abu shine ake ce ma as-sahu anan muna da wata al'ada zaka ga cewa wani idan ya mance sallah ko yayi mantuwa ko yayi ƙari ko yayi shakku kawai sai ya salamce sai ya sake wata ko ko mutun ne bayan ya ƙare sallah sai yake shakku kaza nayi nayi ƙari ko bai ƙari ba kawai sai ya sake wata a ba a wannan ba za a sake sallah ba saboda kurakure sun kai kuskure a ciki ko kai ƙari ko kai ragi a zaka gyara ne kaje a koya maka ya ake gyara ta idan kaza ne ya same ta in ragi ne tai ya za a gyara ta in ƙari ne akai ya za a gyara ta in shakku ne ya za a gyara ta amma sabanin wasu mutanen mu zaka ga cewa kawai mutum zai salamce ne ya sake yin wata sallah wannan dukkanin malamai ba su yarda da wannan ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa babu sallah guda biyu a yini daya babu sallah azhar so bi kai sallah azhar bayan kai sallah azhar kuma ka tashi ka ƙara wata azhar kenan azhar bi kai ko kai la asar saboda ka mance ko wani abu ka kuma ka sake wata la asar kenan la asar bi kai sai dai in zaka sake ne da niyyar waccan ka maida ta nafila ko wani abun da ya kama da haka misali mutun ne sallah ta wuce shi a masallaci misali yanzu wani yazo zai sallah azhar sai ka tashi ka mai sadaka waccan wanda kai ka maida ta nafila sai ka dawo wannan ka kama mishi domin ya samu ladar jami'i amma haka kawai saboda an yi kuskure a sallah ba za a sake sallah ba kamar yadda mutanen mu suke yi a sallah ta sahau dukkanin su an samu daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata ran manzo Allah yayi ƙari a sallah sahabban shi suka tambaye shi ya za a gyara wata ran kuma manzo Allah yayi ragi sahabban shi suka tambaye shi kai ragi a sallah manzo Allah ya gyara ta sai shakku shi ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai taba shakku a cikin sallar shi ba amma dai manzo Allah yayi mana bayani yaya za a yi mu gyara sallar mu idan mun yi shakku wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin da Ibn Mas'ud ya rawaito yake cewa manzo Allah sallar zuhra khamsan yake cewa manzo Allah tsira da amincin Allah su tambaye shi yayi sallar azhar guda biyar lokacin da aka yi da sallah faqila lahu uzida fi salati bayan ya yi da sallah sai aka tambaye shi wai ko an ƙara sallar azhar ne sai manzo Allah yake ce musu wa ma zaka ya aka yi haka sai suka ce mishi qala sallaita khamsan sai aka ce mishi ai raka'a guda biyar kai to bayan an gaya mishi wannan fasajada sajdataini ba'da ma sallama sai manzo Allah yayi sujuda guda biyu bayan yayi sallama wannan ƙari ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi bayan an yi mishi bayani sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bayan ya salamce sai yayi raka'a guda biyu sai ya salamce wannan yana nuna maka cewa duk mutumin da ya ƙari a sallah to bayan ya salamce sallar shi zai zo da sujuda guda biyu ne sannan sai ya ƙara wata sallame annaqsu kuma wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haka yayi ragi a cikin sallah a cikin hadisin Abdullah bin Buhaina yadda Allah ta ƙara tabbata a gare shi yake cewa salla rasulullahi sallallahu alaihi wasallam raka'atayn min ba'd as-salawati yake cewa wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi raka'a guda biyu daga cikin dangin salloli summa qama falam yajlis misali a ce sallah ce ta azhar summa qama falam yajlis lokacin da ya raka'a guda biyu sai ya tashi ba tare da ya zamna ba fa qama an-nasu ma'ahu sai mutane suka tashi tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam falamma qada salatu lokacin da ya yi da sallah wa nazarna taslimahu kabbara qabla at-taslim lokacin da ya ƙare sallah sai suna jiran ya salamce sallah bayan cewa ya mance bai zaman tahiyya na harko ba to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kabbara qabla at-taslim sai ya kabbara kamun ya salamce fasajada sajdatain wa huwa jalis sai ya zo da sujuda guda biyu alhali shi kuma yana zanne summa sallama sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi sallama wannan yana nuna maka cewa duk mutumin da ya rage a cikin sallah to wannan mutumin kamun ya salamce sallar shi zai zo da sujuda guda biyu sannan sai ya salamce ba sai ka salamce ba idan da ya rage ne kai an gane ko idan da ya rage ne kai to za ka yi sujuda guda biyu sannan sai ka salamce sai ya zaman to cewa sallarka wadda kai ragi a ciki tana da sallama ɗaya ne ba sallama mi ba maimakon wadda kai ƙari a ciki ina fatan mun gane sai shakku manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi mana bayani idan mutum ya shakku a cikin sallah a cikin hadisin Ata' ibn Yasarin yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa idza shakka ahadukum fi salatihi idan ɗayan ku ya shakku a cikin sallar shi falam yadri kam salla sai baka sani ba wai sallah nawa kai a salasan am arba'a sai kan mance wai kai shin sallah uku ce kai ko raka uku ce kai ko raka hudu ce kai manzo Allah yake cewa fa li salli raka'a misali mutum ne yana tunanin anya ba raka'a uku bace anya ba raka'a hudu bace manzo Allah ce to fa li salli raka'a ka tashi ka ƙara raka'a guda wal yasjud sajadatayn wa huwa jalis sai yayi sajada guda bi alhali shi kuma yana zaune qabla taslimi kamun ya salamce sallah fa in kana raka'atan lati sallaha khamisatan manzo Allah ce idan ya kasance sallar da yayi ƙari ne yayi sallah ce ta azhar sai kai biyar shafa'aha bi hataini sajadatayn yace to wannan sajada guda bi za ta ceci waccan sallai waccan raka'ar da ka ƙara wa in kana tarabi'a in ya kasance kuma dama hudu kai shedan ne ya sama shaku fasajadatani targhimul lishaitan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace sujudan da zaka yi guda bi to wannan kamar kana tofa ma shedan miyau ne kana maida mai martanin cewa sallar ka dai ta cika saboda shi gurin kai samu ya bata maka sallar mutumin da ya mantuwa shi yammance wai raka'a uku nayi koko raka'a hudu nayi to wannan mutumin manzo Allah yace sai ya tashi ya karo raka'a daya idan ka karo raka'a daya sai kai sajada guda bi kamun kai sallama sai ka salamce sai ya kasance ita ma sallama ɗaya ce za ka yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan da ma sallar bata cika ba to waccan raka'ai da ka ciko daga baya ta sa sallar ka ta cika idan kuma ta cika shedan ne ya saka waswasi to wannan sajadan guda biyu da kai kamun sallama shi kuma zai sa ka kai tirda Allah wadai ka maida ma shedan martani cewa sallar ka ta cika wannan kuma shine abin da aka hakaito da yawa daga wajen malaman kaman al-Imam Malik wanda shine shugaba ta wannan mazhaba haka kuma shine abin da aka samu daga al-Imam an-Nawawi al-Imam Malik yake cewa duk mutumin da yayi ƙari ko yayi ragi wasti'malul akhbari ala wujuhihima aula min idda'i at-tanasuf fihima ma yake cewa duk mutumin da yayi ƙari ko yayi ragi to hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda muka ambata suna nan sun yi bayani akan wannan idan muka dauka cewa muna da mazhaba guda hudu muna da mazhaba ta Imam Malik wanda ita ce ake bi a wannan ƙasa ta mu akwai mazhaba ta Imam Shafi akwai mazhaba ta Imam Al-Hanbali akwai mazhaba ta Imam Al-Hanafi to a wajen Al-Hanafiyya su shine anna sujuda kullahu ba'da salam su wajen Hanafiyya dukka da ƙari da ragi da shakku dukkaninsu za ka yi sajada guda biyu ne bayan ka yi sallama wannan su a wajensu kenan ka yi ƙari ko ka yi ragi ko ka yi shakku kawai bayan ka salamce sallah ka zo da sujuda guda biyu amma a wajen al-Imam Shafi'i shi kuma za ka zo da sallama ne qabla salami kamun ka yi sallama ko kai mantuwa ko kai ƙari ko kai ragi ko kai shakku a wajen al-Imam Shafi'i shine zaka zo da sajada guda bi kamun ka salamce sai ya kasance kamun ka salamce ka zo da sajada guda bi sai ya kasance sallama ɗaya zaka yi kenan amma wajen al-Imam Ahmad shi kuma wannan zaka yi sujuda ne bayan ka salamce a wani sa'in kuma zaka yi sujuda ne kamun ka salamce amma wajen al-Imam Malik kuma mazhaba ta mutum malikiyya suna bin wa'annan hadisan da muka ambata kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi to anan ya kamata mu kwana tunda mun gane cewa maganan da malam zai yi anan gaba hadisai ne na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fassara idan Allah madaukakin sarki ya kai mu sati mai zuwa sai mu tashi babun fi sahawi babi wanda zai yi magana a cikin rabkanuwa a sallah ko ƙari ko ragi ko shakku ko wani abu da ya kama da haka abinda muka karanta na daidai Allah madaukakin sarki ya tara mu da mu da ku a cikin lada abinda muka yi kuskure Allah madaukakin sarki ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.